kuma sauki soyayya dinka na baki jawara sai ki bani matsayin mai baki gudun ma wallahi